Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Kungiyar nan ta muryar talaka ta shiga sahun masu kira da a sake duba matsalar rufe gidajen mari da gwamnatin tarayya ta fara. Har ma wasu ke ganin cewar kamata ya inganta su dace da zamani maimakon matakin fafararsu. Wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce za ta shirya ƙasaitaccen bikin baiwa zakin nan da aka yi tarmai da shi a gidan Zulan Bai Girma bisa bajintar da ya yi wajen kiyaye haƙƙin ɗan adam. Wani tallafi da wata cibiyar tallafin ƙasashe 'yan rabbana ka wadata mu take aikowa domin tallafawa ilimin yaya mata yana fuskantar dungushe. Har ma muryar talaka ta yi nisa wajen bincike. Za mu kawo muku wasiƙar mu ta kaico tunda dai yau take Laraba. Wasiƙar ce ma za ta zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. A dakace mu.
Albashirin kudalibai maza da mata musamman waɗanda suka kammala karatun secondary ko diploma ko NCE. Jamaja Academy da ke nan Kano ta bude sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis da karfe 9 na safe zuwa 12 na rana tsawon wata 6 ko kuma shekara 1. Ana gabatar da darussan ajujuwan jamajan da ke kofar Kabuga. Ba turanci kawai ake koyarwa ba har ma da general knowledge. Haka kuma Jamaja Academy ta dawo da karatun dare domin yan kasuwa da ma'aikata a ranakun Alhamis da Juma'a. Suma dai a ajujuwan namu da ke kofar Kabuga. A nazaran ma ana koda turanci da general knowledge. Masu sha'awa sai su garzaya ofishin Jamaja Academy da ke Tal'udu Runabout domin siyan form akan kuɗi naira 2000 kacal. Suna buɗewa kullun daga karfe 9 na safe zuwa 7 na yamma. Domin neman ƙarin bayani sai a kira lambar waya kamar haka: 0807-11-931-1 ko kuma 0805-531-577. Wannan saƙo ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje.
Zo ku zo manoma, manoma,
manoma, manoma,
ba ku shawara kan aikin noma.
Kimanne masu iri na manoma,
kuma na alkama, masara, shinkafa.
Kimanne masu iri na manoma,
kuma tumatiri, kabeji da kankana.
Kimanne masu iri na manoma,
gero da makaras, tsawar kuku nema.
Kimanne masu iri na manoma.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne nayi sambatu laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarin su wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani, ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road, ko ku neme mu a number tarho kamar haka: 0803-66-6425.
Chimande, masu hada-hadar iri tare da ba da shawarwari na aikin noma.
Ku zo manoma,
sai irin Chimande ya kun shuka.
Sanro uban ƙarbuwa, sanro da mungon hali.
Albishirin ku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shi ne ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauron, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira lambar waya 0807-679-0087 ko 0707-385-5555. Domin tunanin maganin sauro, yi tunanin maganin sauro na wanzan, shi ne zai gamsar da ku.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne yake muku sallama, tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka. Masana da sauran jama'a na cigaba da yin martani akan batun fafarar gidajen mari na gyaran tarbiyya wanda rundunar 'yan sandan ƙasar nan ke yi. Da fara dai a Kaduna aka fasa wani gidan mari wanda aka kubutar da 'yan marin, sai kuma na Katsina a garin Daura wanda shi har zarge-zarge aka yi na cewar ana kusantar 'yan marin. Daga bisani da kuma aka sake fasa wani a Kaduna. Dalilin haka ne ma wani a Ramma a nan Kano ya saki nasa 'yan marin bisa raɗin kansa, domin an ce idan kaga gemun ɗan uwanka ya kama da wuta maza ka samu ruwa ka shafa a naka. To amma wannan al'amari yana iya zama tamkar an yi ba'i ba, domin galiban ƴan maran fa iyayensu ne bisa radin kansu suke kai su saboda wata gagara da yaran ke yi. Dan haka suke ganin maimakon a ce an yi wa gidajen marin yankan kauna, kyautuwa yayi a duba a yi musu gyara inda ba su yi daidai ba, da kuma daukar matakan zamanantar da harkar. Murtala dan kanawa na kungiyar muryar talaka guda ne daga cikin masu irin wannan ra'ayi, ya ja hankalin mahukunta da a duba muhimmancin gidan marin.
To babban abin da ya kamata a yi a ce a gwamnatin ce waɗannan yara suna nan da makarantun na ƙasar Kano bila adadin, kuma ana gudanar da su akan yadda suke a tsohon tsari, da a ce za a ji shawara masananmu da ƙwararru da waɗanda suka san ƴancin bil adama da waɗanda suka san halayen gyaran tarbiyya irin na ɗan adam, kamata yayi a ce sun koma daga farko an zana wata tasawira yadda za a gyara waɗannan gidaje.
Ita ma Usman Gwale daga ƙungiyar muryar talakan ta bayyana cewar a matsayinsu na iyaye mata kuma masu kare haƙƙin talakawa, suna shawartar gwamnati da ta duba alfanun irin waɗannan gidaje domin kada a zo garin neman gida a rasa idanu.
Inda za a bi ta shawara ta mu shine a gyara wayannan abubuwa, tunda a gaskiya suna taimakawa wannan kan gararin yara da ake kawo, ana samun nasara akai ƴan matsalolin da ake samu, sai a zamanantar da abin ya zama kowanne an bashi haƙƙinsa, an yi musu tarbiyya ta addinin musulunci.
Yawancin mutane dai na ganin cewar maimakon fasa gidajen marin kamata yayi a kyautata su ta hanyar hana musu abin da ake ganin ba daidai bane, da kuma karfafa musu gwiwa a inda suka yi daidai. To wannan kenan. Daga batun gidan mari kuma sai maganar minista akan abincin naira 30, maganar da a makonni take ta tayar da kura a fadin kasar nan. Yanzu haka dai wani mutum ya ziyarci gidan abincin nan da muka ba ku labarin ana yin kwakin naira 30 ka ci kai nak abinka, har ma ya ba su tallafi domin a tunaninsa wannan abin banjinta ne. Wakiliyar mu Amina Hamisu Isa tana da cikakken bayani.
Mutumin mai suna Abdulsalam Salisu Bacha ya kai ziyarar gani da ido domin tabbatar da gaskiyar labarin gidan abincin naira 30 domin ya karfafa musu kuya, kuma ya ba su tallafin naira 20,000.
Ni dan kasuwa ne, na samu labari cewa a wannan unguwa mai albarka ana sayar da abincin naira 30. Ni kashin kaina in Allah ya yarda yanzu zan ba shi 20,000 tallafi na.
Mai gidan abincin Malam Haruna injiniya ya ce kudin da aka bashi zai yi amfani da su wajen fara siyar da shinkafa da wake na naira 30 a madadin hadin kwaki da kuli da kabeji da suke yi a yanzu. Malama Sadiya ta bayyana wa filin inda ranka dimbin ribar da suka samu kwanaki uku kacal da fara wannan sana'a.
Kimanin naira 2,500.
Kuka fara jadi da shi?
Yanzu kuma ya kai 8,000 a shekaran jiya zuwa jiya da yau kwana uku.
Gaskiya ne Hajjawa, idan an sayi naira 30 ana koshi?
Ana koshi, hakki sha ruwa.
To an gaishe ki Amina. Shi kuwa rikakken zakin nan da ya tayar da hankali a gidan namun dajin Kano ga alama ya zama salambariti. Domin zancen nan da nake muku har wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta shirya ƙasaitaccen biki domin karrama wannan zaki mai abin alkhairi da kuma bashi lambar yabo ta zinare. Shugaban kungiyar Karibi Hayalawan Kabara ya ce sun yi wannan hukunci ne la'akari da yadda wannan zaki ya zama salihi wajen kiyaye haƙƙin ɗan adam. Ya ce a tsawon wuri biyu da aka yi ana tarmai da taraliya da wannan zaki bai kai ta haƙƙin ɗan adam ko da jariri ba, illa dai ƴan uwansa dabbobi da yi wa yankan ƙauna. Su ma kuma akwai dalili, domin jimina da ya hallaka guda biyu su ne suka tsokane shi, ita kuma akuya da ya cinye dama an ce namansa ne. Su kuwa raguwar akuyoyi da suka haɗi zuciya suka margaya dama a iya cewar kwanansu ne ƙari. Amma har aka gama waccan taraliya da shi bai taɓa koda mutum ɗaya ba, kuma a ƙarshe bayan an gama komai da kansa ya tattaki zuwa ɗakinsa salin alin karatun yankan jaki. Dan haka ne ma ƙaribin yake cewa wannan nauyi ne da ya rataye a kansu da su shirya bikin baiwa wannan zaki lambar girma.
Wannan zaki za mu bashi a wani na ambassador na zaman lafiya. Kaga ya fito bai taba kowa ba, cikin nutsuwa an dauko mutane daga Abuja an kashe kuɗi an mai allura duk ba ta yi mishi ba, ya koma gidansa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, bai taba kowa ba a cikin yan adam.
Dama dai ba wannan karan ne farau ba da dabbobi ke samun lambar girma a fannoni daban-daban, ko da yake wannan shine karan farko da aka ce za a baiwa zaki lambar girma a fadin duniya. Domin yanzu haka tun daga shekarar 1943 lokacin da aka yi yakin duniya na biyu zuwa yanzu karnuka 32 aka ba lambar girma da tattabaru guda biyu da dawakai uku da kuma wani muzuru guda daya. Wannan lambar girma da ake wa lakabi da Dickin Medal wacce ake bayarwa a kasar Burtaniya lamba ce da aka ware ta musamman domin karrama dabbobi. Wakiliyar mu Zuleha Yusuf Aji ta yi nazari akan wasu daga cikin dabbobin da suka samu wannan lambar girma, farawa da wata karya wacce a filin yaƙi ma a rundunar sojin Amurka ta rasa ƙafarta guda ɗaya. Ga Zuleha.
Shahararriyar karyar nan da ta yi ritaya daga rundunar sojin ruwa ta ƙasar Amurka tana daga cikin dabbobin da suka karɓi lambar girmamawa a cikin dabbobi 67 da suka karɓi lambar girmamawa a lokuta daban-daban. Wannan karya mai suna Luka ta karɓi tata lambar girmamawan ne bayan da ta ceto rayuwar sojojin Amurka a ƙasashen Iraki da Afghanistan. Luka mai shekaru 12 a duniya wacce ta taɓa rasa ƙafarta guda a filin daga. Amma duk da haka ta gama aiki lafiya lau bayan halattar yaƙe-yaƙe sama da guda 400 bayan da ta kwashe shekaru 6 tana aiki da rundunar soji a ƙasar Amurka. Bayan karya Luka ta tabara GI Joe ta karɓi lambar girmamawa bayan da ta ceto rayuwar wasu sojoji su ma sama da 100. Simon wani murgujejan muzuru ne wanda shi ma aka bashi lambar girmamawa bayan da ya mutu. Sai dai abin tambayar a nan shi zaki ba a taɓa ganin shi da takunkumi a baki ba. Ko ta ya za a rata ya mai tasa lambar girma?
To gaskiyar ki dai, amma duk wanda yace zai goye kare, shi zai san yadda zai yi da bakin sa. Masauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Express Transport dake tacher mota ta unguwa uku na tacher mota ta Luxurious Bus dake New Road Sabon Garin Kano sai ofishin su dake Mandu Garage Kaduna
suna tashi a Kano zuwa Lagos daga Lagos kuma zuwa Kano Kaduna zuwa Lagos da Edo
Leventis Agege Abeokuta Expressway Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan
muna tashi a kan lokaci kuma motocin mu sabbi ne babu attachment
akwai wifi kyauta akwai gurin caji a kowace kujera gasu da wadatattun kujeru
muna da kwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku
ka aika da sakon kayanka kuma ka karba akan lokaci
yan kasuwa SD Express ta kuce Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri
haka fire safety Kano command ta ba su safety certificate
yan adaidaita
yan taxi
da yan okada
wadanda suka kawo SD Express passenger suna da takuici na musamman
dan karin bayani sai a buga lambobin waya
0800 280 7839
ko 0800 280 7739
ko 0800 85 7714.
A'a kawata menene wannan ke kokarin zuba a tukunya
Magnet kenan ga dadi ga gardi ga kamshi ga kuma auki sannan ga shi jajawar
kin ga dakata menene kuma magnet
magnet tomato mix sabon tumatir ne mai saukin amfani babu ruwanki da ban layin markade ko kuma a zo a ce ya zube an inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci kuma da yan kudin ki kalilan zaki samu sabon tumatir leda na magnet
daga yau ni da iyali na Za mu fara amfani da sabon tumatir leda na magnet.
Ga masu sayan daidai ko sari sai su garza ya kasuwar singa da ke nan Kano wajen dilolinmu wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamer ko wajen Kabiru Mai Sabulu ko kuma a kira 081-211-9999.
Magnet Tomato Mix sabon tumatir leda mai inganci.
Karantar ci gaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudu ta fara karban dalibai masu sha'awar yin karatu a waɗannan rassan makarantu kamar haka Institute of Hospitality and Tourism dake harabar tsohuwar hotel din Daula tana aiwatar da kwasa-kwasai kamar haka
2-year National Diploma in Hospitality and Tourism 1-year Professional Diploma in Hospitality and Tourism 6-month Certificate in Hospitality and Tourism 2 years National Diploma in Nutrition and Dietetics
Kano State Institute for Information Technology Kura 2-year National Diploma in Computer Engineering 2-year National Diploma in Computer Science 1-year Professional Diploma in Computer Networking 1-year Professional Diploma in Programming and Software Development
Sport Institute Karfi
1-year Professional Diploma in Coaching and Officiating 1-year Professional Diploma in Sport Management 6-month Certificate in Security Management and Technology
Domin samun cikakken bayanai akan waɗannan makarantu da kuma kwasa-kwasan ziyarci shafin hukumar makarantar a www.kust.edu.ng tare da biyan naira 4,000 akan shafin domin neman izinin cike form na makarantar da aka zaba kada ku bari wannan damar ta wuce
sanarwa Dr. Abubakar Musa Director makarantar ci gaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudu
hakika hankalin maniya ta zuwa aikin Haji da Umara da zuwa kasashen Ketare ya kwanta da ƙara bayyanar jajirtaccen kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited da Lili kuwa kamfanin ya samu lambobin yabo daga abokanan hurdarsa musamman kasar Saudiya da ta basu lambar girmamawa to kuma jama'a ku shigo rukunin abokanan hurdar Mustalifa Travel and Tours Limited ina kuke maniyata aikin Haji da aikin Umara ko kuma ma'abota zuwa kasashen Ketare domin bude ido ko neman lafiya Mustalifa Travel and Tours zasu kai ku kasar India kasar China da kuma kasar Dubai da dai sauran kasashe dake fadin duniya sannan suna saida tikiti na zuwa kowane gari a fadin Nigeria kar ku jira ku garzaya kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited dake number 23 gedegedi kan titin zuwa Zaria dake kallon gadar Lado a saman benin Mama Global Ventures mafi sauki ku kira su akan number waya 081 888 3347 aikin Mustalifa Travel and Tours akan farashi mai sauki
to madalla anan kuma makarantar Walfa mai koyar da zanzurutun turanci da dabarun gudanar da jawabi cikin turanci wato public speaking ta ce ta shirya tsab domin koyar muku da turanci a fannoni daban-daban kuma a cikin tsawon wata uku kacal akwai tsari na yaki da jahilci wannan mutum zai koyi rubutu da karatu da lissafi da magana da turanci duk a tsawon wata uku kacal akwai tsari na manya waɗanda suka gama jami'a da manyan makarantu kuma suke son su samu ƙarin gogewa a turanci akwai sabon tsari mai suna English Mobile Teaching wanda ake zuwa har cikin gida ko office ko garin da kuke domin a koya muku turanci akwai tsari na ajin kananan yara yan shekara 7 zuwa shekara 12 akwai kuma sabon tsari na seminar da tararruka domin koyar da turanci dabarun kasuwanci da dabarun kula da customers tsafta rukun amana da gaskiya wannan tsari na ma'aikatan bankuna ne da gidajen mai da supermarket da hotel da kuma guraren cin abinci makarantar Walfa na gudanar da karatuttukan cikin makarantar Kurame da ke tudun Maliki a Zoo Road duk mai son shiga Walfa sai ya zo office din su da ke Zoo Road ko kuma cikin makarantar Kurame ta tudun Maliki ko a kira lambar waya 08036588812 kamar da aka sani dai shahararren matashin nan dan kasuwa mai kokarin ciccipa matasan arewacin kasar nan domin a dama da su a fannoni daban-daban a duniya Alhaji Abubakar Adamu Kamala ya kawo wani katafaren kamfanin sadarwa Sabo Pul da zai fara aiki mai suna Kamala Communication wannan katafaren kamfani da aka samar ta hanyar haɗin gwiwa da ƙwararrun masana a fannin sadarwa daga kasar Jamus da fara dai an sanya hira ta musamman da Alhaji Abubakar Kamala a gobe Alhamis wanda zai wa al'umma jawabi akan alfanun da wannan kamfani ya kawo amma wasu dalilai sun sanya an dage wannan hira ta musamman sai a nan gaba babban albishir din da kamfanin ke yi dai bai wuce na gara basar samun damar kira a farashi mai rahusa na kwashe-kwashe ba haka kuma batun data inda Kamala Communication yayin shirin samar da ita a cikin farashi mai kama da bagas dama dai an shirya wacce hira a kafafen yaɗa labarai ne da shi Alhaji Kamala domin sanar da mutane abin alherin da ya tunkaro su dan haka nan gaba kadan bayanan wannan abin alheri zai iso to wannan kenan anan kuma a shahararren kantin sayar da kajin nan da ake wallakabi da Murtala Suya ya amsa kiran al'umma domin ko ya bude sabon katafaren office akan titin zuwa gidan zuwa to Zoo Road wannan sabon office na Murtala Suya yana nan a kwana dan kura kusa da Union Bank kantin Murtala Suya sun yi muku tanadin sabon dabarun kaji ga sassu bankararru waɗanda suke masu gishiri da magi da waɗanda kuma suke ba su da gishiri da magin ga waɗanda suke da ciwon hawhawar jini ko kuma waɗanda ba sa sha'awar cin gishiri akwai kaji na musamman da nau'ikan kayan sha na kwalan da makulashi akwai kuma ragi na musamman ga waɗanda suka fara zuwa wannan sabon reshe nasu da za a bude a ranar Juma'a akan titin zuwa gidan zu Murtala Suya suka ce suna nan akan bakansu na samun muku da kaji da shawarma da sauran kayan makulashi akan farashi mai rahusa kuma akwai tabbacin ingantattun kaji to yanzu ko lokaci yayi da zan sada ku da Samira Sa'ad Zakirai wacce za ta karanto mana wasiƙar ta takaicu
Na rubuto wannan wasiƙa ne ina mai nadamar abin da na aikata. Na kasance ɗaya daga cikin sojan Najeriya waɗanda aka taɓa turawa kwantar da tarzoma kafin a tura mu aka ɗaura min aure da wata ƴar uwata a lokacin tana aji bi a jami'a. Tun san da na tafi sai na yi kusan wata guda ban kira matata a waya ba balle na san halin da take ciki. Sai dai duk wasu buƙatunta na ɗauke mata su domin ko har motar hawa na siya mata kuma a kowane wata nakan aika mata da kuɗi wanda zai rike ta kafin wani watan ya zagayo. sai dai fa bana ba ta kulawa da ya kamata a ce kowanne miji ya ba matarsa domin sai in kwashe wata guda cir ban kira ta koda sau daya ba ita kuma ko ta kira ni bana dauka a cewar aiki ne min yawa na san cewa na tafi na bar matata da juna biyu amma kuma san bana kiranta balle in ji halin da take ciki ana haka ne wannan matatawa ta sabo da wani dan ajin su wanda yake taimaka mata harkar karatunta wanda ko gida ta tafi sai ya tambaye ta yaya ta je gida in takeice muku dai har lokacin haihuwar matata ya karato amma bana kiranta in ji halin da take ciki shi kuma wannan dan ajin nasu yana ta bata kulawa tamkar wani dan uwanta shi yake taimaka mata a harkokinta na yau da kullum har lokacin haihuwar matata yayi mutun na farko da ya je asibitin bayan ta haihu wannan dan ajin nasu ne daga karshe dai matata ta bijire min tace a lalle sai an raba auren mu ni da ita tunda dai ban damu da ita ba kuma ana raba auren namu ta idda aka daura mata aure da wannan dan ajin nasu
to gani gawana dai an ce ya ishuwa na tsoran Allah shi kuwa shararren kamfanin nan mai sayar da wayoyi kala kala cikin sauki wato AG Abdullahi Communication yanzu haka sun kawo muku gara basa wanda kowa zai mallaki waya kuma bashi ta hanya mai sauki wanda za a biya cikin watanni 3 ko 6 kuma kamfanin na AG Abdullahi yana muku albishir da mallaka muku kowace irin waya kuke bukata za ku samu dan karin bayani kuna iya zuwa shagon su dake lamba 1 da 2 da 3 gidan Dantata Beirut Road ko a kira lambar waya 07 60 325 6881 yanzu kuwa ga takardar neman taimako ta Hafsat Sa'id wacce Allah ya jarrabe ta da lalurar ciwon kashi mahukuntan asibitin kashi na Dala kuma suke bukatar naira 360 domin kulawa da lafiyarta tace a taimaka domin ba ta da hali to gaban musulmai muna taya Dr. Manir Suleiman Gezawa murna bisa mukamin da aka bashi na daraktan harkokin lafiya na Jami'ar Bayero Allah ya rika kuma babu shakka an dora kwarya kan gurbinta Dr. Manir Suleiman Gezawa yaya ne shakiki ga abokiyar aikin mu Jamila Suleiman Gezawa haka kuma a lokaci guda muna taya murna ga Dr. Mustafa Hikima shima wanda aka baiwa mukamin shugabancin asibitin Nasarawa da aka sani da asibitin Muhammad Abdullahi Wasi shima dai Dr. Mustafa Hikima matashi ne haka shima kuma yaya ne shakiki ga abokin aikin mu barista Abba Hikima Allah ya taya ruko Allah ya sa ku gama aikin lafiya haka kuma wata bayawar Allah ta aika da sakon naira 20,000 ta hannun Yusuf Ali Abdullah wanda tace a neman mara lafiya da cancanta a bashi sakon ki ya iso ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna abinda kike Allah ya karo arziki mara yankewa a gidanki
Infocus Mobile
Samutaka sabuwar ingantacciyar wayar Infocus Vibe 1 ko Vibe 2 a yau wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya saye a cikin farashi mai sauki Infocus Mobile Phones an shirya su ne a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa wayar Infocus Vibe 1 sauƙin sarrafawa ga wireless radio tana kuma dauke da 1000 mAh babban battery mai karfi hadida nagartaccen Bluetooth Infocus Vibe 2 na da manyan kibarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie like sim guda biyu da kuma gangariyan screen mai launi gata da yarika guda 7 wanda ya hada da turanci da french da kuma sauransu da kudi naira 300,000 zaka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su ana samun Infocus Phones a Beirut Road Farm Center kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu dan zama dillali na wayoyin Infocus sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ana Agege dake lamba 88 Beirut Road Pacific Center anan garin Dabo ko a buga lambar waya 07 60 62 20 00 36
kai wannan wace irin ashana ce ta kestu ta kestuwa
assalamu alaikum ina amaryar ne tun daga gidana nake jiyo ki
ashana ce aka siyo min da na kesta sai kan ya murmushe in na kesta sau biyu sau uku sai kwalin yayi laushi ya lankwami
aha yo wannan ina za ta yi wani karko ga ashana gangariya one horse wato ashana mai doki wanda aka inganta ta ga kwalinta mai kwari baya sadewa bare yayi laushi in gogoda
Hakika kin san sirrukan kayan amfanin gida da dama.
Wannan tsohon kwalin ashana mai doki ne da ya kare na bude sabo. Sai na ɗebo miki kadan daga cikin tsinkayen ashanar na zuba miki a ciki. Dan haka ajiye ki ci gaba da amfani da shi.
Ai kuwa mai gida yana dawowa. Zan fada masa ya siyo mana one horse matches, ashana mai doki domin karkwanta.
Ana samun ashana mai doki a gurin dillalanta Tijani and Tijani Nigeria Limited, Amir Investment da Mazaf Mini Depot. Market dukkan su a kasuwar Singa da kuma sauran kasuwanni shaguna da gurin N Table.
Barka da aiki.
Me za a yi maka?
Ina so a fitar min da result din ƴaƴana ne, ga scratch card dina.
To, Alhaji duk result din sun yi kyau.
Alhamdulillah.
Assalamu alaikum. Kai ma results din yayi kyau kenan kamar na ƴaƴana.
Kware ma kuwa. Su uku ne duk sun ci, biyu mata, ɗaya namiji, kuma duk karatun science suka yi.
To amma Alhaji, wace makaranta zaka nema musu kuma?
Nan fa daya. Dan dai tunani tukun.
Shawara ta duk mu kai su Ecosat, wato Emirates College of Health Science and Technology. Suna da ƙwararrun malamai wadatattun kayan aiki, sannan an gina ta a wurin da babu hayaniya, kuma suna da ɗakunan kwanan ɗalibai ga masu buƙata.
Yaya zancen kwasa kusan fa?
Suna professional certificates a junior community health extension worker da environmental health assistant. Suna professional diploma a community health extension worker, medical lab technician, pharmacy technician, dental surgery technician, environmental health technician da health information management. Sannan suna ND da HND a dental therapy, environmental health technology, nutrition and dietetics, health information management da public health nursing. Haka kuma suna remedial da science subjects ga masu neman nasara a NECO da WAEC. Ai yanzu Emirates College of Health Sciences and Technology take tsakar admission.
Kaza ku ziyarci Emirates College of Health Sciences and Technology a Kabuga, hanyar Gwarzo a kan Dabo, ko ku kira 0803070 2968 da 0803077904. Ecosat, makaranta daidai da zamani.
Manyan mata ni tambaran ku a yanzu nake da ka, ko ku ƴan mata aikin ku yau bai huce rike da ka.
Iyalan Alhaji Awulu mai shadda da na Alhaji Musa Ahmad na gayyatar ƴan uwa da abokan arziki halartar daurin auren ƴaƴansu Yusuf Awar Rimi wato Abba da kuma amaryarsa Fatima Musa Ahmad wato Ihsan, wanda za a yi ranar Asabar din nan 26 ga watan Oktoba shekara 2019 da misalin karfe 11 na safe a masallacin Juma'a na tsohuwar Jami'ar Bayero dake nan Kano. Allah ya bada ikon halarta. Amin summa amin. Sanarwa daga Alhaji Murtala Dalladi wato Murtala MD.
Allah sarki
Duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe, amma da din dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdalla Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Azlai Isu Aji da Yakubu Kanwa, Abdurrahman Hamis na Madina ya sarrafa na'ura don sadan da ku, Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.